Masu sauraron mu sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol duk a Jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Juma'a 9 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
Shugabannin kasashen duniya sun fara haduwa a Faransa domin hidimomin tuna yarjejeniyar da suka kawo ƙarshen yakin duniya na farko. Zaben da aka kammala a Amurka ya haifar da shakku akan yadda za a yi aiki tsakanin shugaba Trump da abokanansa na adawa na jam'iyyar Democrat. Sannan 'yan sanda a ƙasar Australia sun ja daga da wani mahari da ya fito kan hanya yana kai farmaki akan jama'a da wuka.
To kadan labaran kenan. To a yayin da kasashen Afirka ke taro a Abuja game da tsaro, wasu na ganin matsalar ita ce
bodojin nan ko mun ki ko mun so akwai matsala. Matsalan borders din mu da very porous. A dole ne mu yi wani abu.
Za kuma aji cewa kasar Burtaniya za ta fara daukar sojoji daga kasashen da ta raina. Wa'inne kenan?
Irin su Najeriya, Kenya, Ghana, Gambia da India da dai sauransu.
Idan mun kada Ghana, za a ji cewa an fara taron ƙasa da ƙasa kan harkokin sadarwa. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau ne shugaban ƙasa Amurka Donald Trump yake kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa, inda zai haɗe da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama da za su halarci hidimomin da za a gudanar a kan ranar tuna muhimmiyar ranar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi kawo ƙarshen yakin duniya na farko. Wannan tafiyar tasa ta zo ne a daidai lokacin da dangantakar ƙasar Amurka da sauran ƙawayenta ta yi tsami. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi gargaɗin cewa yanayin da ake ciki a halin yanzu a siyasance irinsa ne wanda aka shiga a lokacin da aka afka cikin yakin duniya na farko. Shugaban ƙasar Amurka zai tattauna da shugaba Macron a gobe Asabar, amma babu tabbas dangane da raɗe-raɗen da ake na cewa shugaba Trump zai haɗu da takwaransa na ƙasar Rasha, wato Vladimir Putin, a gurin taron. Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka, ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Suzanne Orphanos tare da ɗanta Telmachus ya riga ya tsira daga wani harin makamancin wannan da wani ɗan bindiga na daban ya kai kan wani gangamin mawaƙa da aka yi a birnin Las Vegas da ke nan Amurka a shekarar da ta wuce. A ranar Laraba da ta wuce ne Telmachus ya je gidan shakatawa da ke California tare da wasu waɗanda suka tsira daga harin kisan gilla da aka kai Las Vegas a shekarar da ta gabata. Yana gidan shakatawar ne a lokacin da ɗan bindigar ya buɗe wuta a kan taron mutane inda ya kashe mutane 12. Rahotanni sun ce ɗan bindigar da ya kai harin mai suna David Long, ɗan shekaru 28 da haihuwa, wanda tsohon sojan kundin bala ne na Amurka ne, bisa ga dukkan alamu ya kashe kansa da kansa. Wasu masu nazari akan harkokin siyasa Amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na ƙasar a sanadin bambance-bambancen aƙidojin siyasa da ke tsakaninsu, har ila yau ba za a rasa wasu ɓangarori da za su iya aminta da juna a tsakaninsu da kuma shugaba Donald Trump, inda sun kama aiki a farkon watan Janairu na shekarar 2019. Rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnati a siyasar Amurka ba wani sabon abu ba ne, amma fi samun ɓaraka fiye da haɗin kai a tsakaninsu, a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa John Fortier da ke cibiyar nazarin harkokin jam'iyyun siyasa Amurka da ke nan birnin Washington ya ce hakan kuwa na faruwa ne a sanadin bambancin manufofin shugaban ƙasa da kuma manufofin su 'yan majalisun na tarayya. Sau da yawa akan sami abubuwa da za a iya yi, amma kuma waɗanda dole ne sai an sami haɗin kan 'yan jam'iyyun Democrat da Republican, wanda yana da wahala sosai amma kuma zai iya samuwa. Duk da cewa ikon shugaba Trump na ƙirƙiro ayyuka da yake son zartarwa na nan daram, a yanzu zai fuskanci ƙalubale sosai wajen samun aiwatar da ayyukan da yake tilas sai ya dogara akan majalisar wakilai, wacce yanzu ta koma hannun abokanansa na adawa, wato 'yan jam'iyyar Democrat. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani mutum ya daba wa mutane da dama wuka inda ya kashe mutum ɗaya a garin Melbourne da ke ƙasar Australia a yau Juma'a. 'Yan sandar ƙasar Australia sun ce sun yi imanin harin da aka kai da wuka yau a garin Melbourne, wanda shine birni na biyu mafi girma a ƙasar, yana da alaka da ta'addanci. Kwamishinan 'yan sandar jihar Victoria Graham Ashton ya ce wanda ake zargi da kai harin dai yanzu haka ya mutu, kuma ɗan asalin ƙasar Somalia ne wanda 'yan sanda sun san shi sosai. 'Yan sandan sun buɗe masa wuta akan wanda an buɗe masa wuta ne wanda ake zargi a lokacin da yake ƙoƙarin kai farmakin wuka akan wasu 'yan sanda guda biyu a cikin garin, kafin ɗaya daga cikin 'yan sandan ya harbe shi a ƙirji. An ɗauke shi zuwa asibiti inda ya mutu daga baya. Wata kotu a ƙasar Philippines yau Juma'a ta samu tsohuwar matar shugaban ƙasar, wato Imelda Marcos, da laifin da ake mata na cin hanci, inda ta ba da umarnin a kamo ta. Marcos, 'yar shekaru 89 da haihuwa, ta yi ƙaurin suna saboda ɗimbin tarkacen kayan mata da ta mallaka, musamman takalma, kayan gwalagwalai da sauransu. Tana shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke mata domin ta kauce wa zaman gidan kaso, sannan kuma ta ci gaba da kare kujerarta ta 'yan majalisar dokoki ta ƙasar. Wata kotu ta musamman ta yanke wa Marcos hukuncin ɗaurin shekaru 6-6 akan kowanne daga cikin laifukan 7 da ake zarginta. Ana zarginta ne da tura wasu kuɗaɗe da suka kai dala Amurka miliyan 200 da aika su zuwa wani banki na wata gidauniyar Swiss a shekarun 1970 a lokacin da take gwamnan Manila. Mijinta Fernando Marcos an tumɓuke shi daga kan mulki a wani juyin juya hali da mutane suka yi a shekarun 1986, sannan kuma ya mutu a shekarar 1989.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda shugaba Muhammadu Buhari ya buɗe wani babban taro na 'yan majalisun dokokin Afirka. Taron zai raja'a ne kan yadda za a yaƙi ta'addanci da 'yan bindiga da kuma sauran miyagun laifuka waɗanda ke tauye cigaban Afirka. Hassan Maina kaina gare ka.
Taron na ƙungiyar 'yan majalisun dokoki na ƙasashen Afirka ya zo daidai lokacin da Majalisar Zartaswa na Tarayyar Afirka za ta zamanta karo na 73. Daya daga cikin babban abin da taron zai mai da hankali a kai shine rawar da 'yan majalisar za su taka ta yadda za a samu maslahar matsalar ta'addanci, 'yan bindiga da ma'aikata wasu ƙarin manyan laifuka a matsayin wasu manyan ƙalubalen tsaro da ke addabar Afirka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine ya buɗe taron.
We are not unmindful of the remaining challenges.
Muna sane da sauran ƙalubale irin na 'yan bindiga daɗi da ke addabar ƙauyuka da ƙananan garuruwanmu, inda suke tafka aika-aika ciki har da kisan gilla ga mata da ƙananan yara. Kodayake muna samun nasara sosai wajen shawo kan wannan ƙalubale, amma ina fata wannan taro zai samar da wasu sabbin dabaru don tunkarar wannan ja'iba gadan-gadan. Ni kuma zan jagoranci gabarar gabatar da daftarin shawarar da aka cimma don tattaunawa da amincewa a matakin ƙungiyar haɗakar gamayyar tattalin arziki na ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, da ma matakin tarayyar Afirka, wato AU. Kuma a cewar wani Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya, General Maharazu Ismail Tsiga, yanayin kan iyakokin na ƙasashen Afirka na haddasa tutuwar makamai zuwa cikin kasashen
bodojin nan ko minki ko mun so akwai matsala matsalan borders din mu da very porous a dole ne mu yi wani abu
shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya shar Washington tattara kan yan majalisun na Afrika don marawa kokarin kawar da matsalolin da ke ciwa nahiyar Afrika tuwa kwarya
fighting corruption good governance fight against terrorism
yakar rashawa da cin hanci kyakkyawan shugabanci yaki da ta'addanci na daga wani bangare da zamu jajirce wurin bada goyen bayan mu a matsayin mu na yan majalisu mu yan majalisa na daukar kanmu a matsayin abokan neman kawo ci gaba da zamu hada kai wajen shawo kan waɗannan matsaloli
as partners in progress so that we can collaborate effectively to address this problems.
Taken taron dai shine rawar da majalisun za su taka wurin yakar ta'addanci da yan bindiga da mamiya gullefuka a Afrika. Hassan Mainakaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Haka ne kuma a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada Lagos inda sakataren tsaron Burtaniya ya ce ma'aikatar tsaron kasar ta yanke shawarar fara daukar sojoji daga kasashen da Ingila ta raina saboda ciki gibin sojojin da take bukata babin gidan jibrin gare ka
A wani mataki na cike gurbin da ake da shi na sojojin Burtaniya kama daga sojan ƙasa zuwa na ruwa da kuma na sama yanzu haka dai ma'aikatar tsaron Burtaniya ta amince cewa za a dinga daukan sojoji daga kasashen renon Ingila wato kungiyar Commonwealth kenan kasashen da Ingila ta yi mulkin mallaka a can baya a cewar sakataren tsaron Burtaniya Gavin Williamson matakin zai taimaka wajen samar da kwararru da za su cike gurabe daban-daban da ake da su a bangaren sojojin Burtaniya wannan mataki dai yana nufin za a dauki sojoji kenan daga kasashe irin su Najeriya, Kenya, Ghana, Gambia da India da dai sauransu wato kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka to ko a yan Najeriya suka ji game da wannan mataki musamman ma matasa da suke son shiga aikin soja a cikin gida Najeriya amma hakan bai yiwu ba
to alhamdulillah A Najeriya dai mun nema ba mu samu ba. To yan aka dauke mu a Burtaniya, ai duk daya ne inda ita ta rene mu, ta rene Najeriya.
Amma wasu na iya cewa ba ku kishin ƙasa watakila.
To ai kishin mun nuna shi a Najeriya ba a nuna mu ma kishin ba. Don haka yana ganin mu ba wani abu dan mun nemo soja a Burtaniya.
Kuna maraba da wannan tsari ke
sosai ma kau.
Eh to insha Allah inda an bude in Allah da zamu nima in Allah da kuma da fatan Allah ba mu sa'a mu samu.
Sai dai kuma yanda wasu 'yan Najeriya ke yabawa da wannan mataki shi kuwa Malam Isa Mani cewa yayi
ni gaskiya a ra'ayina shine ban yarda ba in tafi aikin soja Ingila saboda abinda ni nake gani a gani na a ra'ayina idan na tafi aikin soja Ingila to tamkar mu za su dauka su rika kasashen waje ana kashiya su kuma suna aikin sojojin su wannan shine nake ganin cewa to ni bazan giya ba in kasa ta tura ni to shikenan ita ta tura ni amma in na tafi kasar waje mu za mu je yaki a kashe mu
takin da Burtaniya ta dauka na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai dai ya kara sanya ta matsawa kusa da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka na kungiyar Commonwealth abinda kuma wasu ke ganin zai taimaka wajen sake kulla dangantaka na kasuwanci da kuma zamantakewa kamar dai yadda aka fara gani a yanzu inda kasa da watanni biyu Prime Minister Burtaniya Theresa May ta kawo ziyara Najeriya da wasu kasashen Afirka inda kuma wannan mako Rima mai ciran garo Prince Charles shi ma yake ziyaran wasu kasashe na yammacin Afirka ciki har da Najeriya Babangida from Murai Amurka daga Lagos
to gaida Babangida da wannan rahoton daga Najeriya kuma bari mu tsallaka zuwa Ghana inda a yayin da ake taron kasa da kasa kan fasahar sadarwa aka gabatar da wani yaro wanda ya kirkiro na'urar sadarwa ta iBox daga Ghana Ridwan Abbas ya aika mana da wannan
Masana harkar sadarwa duk fadin duniya sun bijiro zuwa kasar Ghana don halartar taron nahiyar Afirka na kungiyar sadarwar kasa da kasa ICA ta kaici. Taron ya maida hankali ne akan yadda na Afirka za su yi amfani da al'adunsu daban-daban ta amfani da fasaha a kasashensu su farfado da tattalin arzikinsu. Haka kuma taron na da sha'awar har haɗo masana a harkar sadarwa su yi bincike da gwaje-gwaje tare da kawo gyara. Mataimakin shugaban ban kasa Mahmud Bawumia wanda ya kara wa taron armashi da halartarsa ya bukaci mahalarta su gano hanyoyin yin gyara da kasar ta Afirka za ta yi amfani da fasaha ta canja makomarta. Ya ce wannan iBox da aka kirkiro zai bai wa dalibai a yankunan karkara damar shiga yanar gizo. Ya ce duniya na tafiya cikin hanzari ta fasaha, abinda ke bukatar amfani da masu kwakwalwa. An samu sabuwar fasaha da dan Ghana ya kirkiro wadda ake kira iBox. Da zaran an sanya iBox a kowace makaranta za a samu yanar gizo take a ko ina makarantar take. An samu iBox kuma za mu himmanta duk ɗaliban manyan makarantar sakandare da ba su da shi su sai daya wa makarantar su. Wani malamin jami'ar Cape Coast Professor Francis Emanjo da yayi magana akan taki al'adun tattara bayanan na Afirka fitowa bincike kwatantawa da yin gyara ya ce lokaci ya iso da Afirka za ta yi amfani da al'adu daban-daban wurin yin sabbin kirkire-kirkire. Mun fahimci hanyoyin shugabanninmu masu haskawa kun kalubalanci kanku ku gan abin da ke sadarwa, mun kalubalanci kanku ku fahimci cewar a fasaha mutum ke samun fadada. Za mu iya kasancewa inda ba mu kuma mu kasance ba mu inda ake jin muna nan. Wata wakiliyar ICA Professor Polak Gabna ta jinjina wa masana Afirka a fagen sadarwa dangane da tarin bincikensu waɗanda suka daidaita sadarwar a ƙetare. Ta ce kamata yayi tarin ya zama wani gamsheken masanya ra'ayoyi.
We're eager to learn of your findings, your perspectives, and the methods that you use to study digital media, technologies, and cultures that are distinctive to the African ecosystem.
Mun ga kuma na san ganin sakamakonku, hangenku da dabarun da kuke amfani da su wurin nazarin fannin aikin jarida, tattara labarai, fasahohi da al'adu da suka dace da tsarin Afirka da canje-canje. Mun zaku muna san maji makomanku da kuke hange wurin nazarin sadarwa. Taron na kwanaki uku da makarantar labarai da nazarce-nazarcen sadarwa ta jami'ar Ghana ta shirya a bisa haɗin gwiwa da ICA zai duba sadarwa ta amfani da yanar gizo, daidaitun jinsi, haɗa da cigaban karkara a wannan ƙaramin cigaba ta yanar gizo. Ridwan Allah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma gaida Ridwan, yanzu kan bari mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan yadda a karon farko a tarihin siyasar Amurka aka samu mata da yawa da suka lashe zaɓe a matakai daban-daban a wannan zaɓe na rabin wa'adi da aka yi a farkon makon nan. Sunana Mahmud Lalo. A karon farko, akalla mata 96 daga manyan jam'iyyun siyasar Democrat da Republican za su kasance a cikin Majalisar Wakilan Amurka idan majalisar ta fara aiki a watan Janairun baɗi. 25 daga cikinsu za su fara shiga majalisar ne a karon farko. Da yawa daga cikin matan da suka yi wannan takara sun maida hankulansu ne kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya a lokutan yakin neman zaɓensu, kuma kasaransu 'yan jam'iyyar Democrat ne da suka taimaka wajen karbe majalisar wakilai daga hannun 'yan Republican, yayin da su kuma suka ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa. A watan da ya gabata, wata kungiya mai zaman kanta da ke kididdiga kan harkokin majalisun dokokin duniya ta saka Amurka a matsayi na 104 da aka fi samun wakilcin mata a majalisun dokokin kasashen duniya. Alexandria Ocasio-Cortez na ɗaya daga cikin mata da aka zaɓa waɗanda za su je majalisar wakilai masu ƙarancin shekaru.
Wannan shi ne abin da muke nufi. Wannan ba gangamin yaƙin neman zaɓe ba ne, ba ranar zaɓe ba ne, wannan wata fafutuka ce.
Daga cikin matan da aka zaɓa, wannan shi ne karon farko da aka fara samun mata musulmai waɗanda za su yi wakilci a majalisar dokokin Amurkan, wato Rashida Talib da Ilhan Umar.
Ni ce Rashida Talib, 'yar majalisar dokoki da aka zaɓa.
Ita kuwa Ilhan Umar, wacce asalinta 'yar gudun hijira ce daga Somalia, ta fito ne daga jihar Minnesota.
Allah na gode maka.
Allah na gode maka. Ina mai miƙa godiyata gare ku da kuka kasance tare da mu a nan. Wannan tafiya babban abin al'ajabi ne. A wannan dare ina tsaye a gaban ku ne a matsayin wakiliyar ku da kuka zaba. Hakan ya faru ne saboda goyen bayan da kuka bani. Ni ce mace ta farko bakar fata da zan wakilci jihar mu a majalisar dokoki ta ƙasa. Mace ta farko sanye da hijabi da za ta wakilci a majalisar. 'Yar gudun hijira ta farko da aka zaba ta yi wakilci a majalisar dokoki. Sannan ina ɗaya daga cikin mata biyu musulmi za su fara wakilci a majalisar dokokin Amurka. Ina mai jinjina ga 'yar uwata ta jihar Michigan, Rashida Talib. Amma kuma kamar yadda duk kuka sani, ban yi wannan takarar ba domin na zamanto ta farko. Na yi takarar nan ne domin saboda na samu labarin irin alƙawarin da wannan ƙasa ta tanada. Wannan kyakkyawar tafiya da muka faro ba a wannan daren za ta kawo ƙarshe ba. Dole ne mu tashi tsaye mu kare hakkokinmu. Zaɓi ya rage gare mu, muga cewa Amurka ta cimma burinta.
We believe in the America we deserve.
Lokaci na ƙarshe da mata suka yi mamaya irin wannan zaɓe shi ne a shekarar 1992, shekarar da aka wa laƙabi da shekarar mata. Amma a wancan lokacin mata 24 ne kaɗai aka zaɓa a majalisar wakilai, shi da kuma a majalisar dattawa. Kuma masu fashin baki a fannin siyasa irin su Molly O'Rourke ta jami'ar Amurka na ganin za a ci gaba da samun ƙaruwar irin wannan wakilci na mata a nan gaba.
Now that women have gotten a taste and a flavor.
Yanzu tunda mata sun ɗanɗana zaƙin irin wannan wakilcin, sun ƙara faɗaɗa manufofinsu, inda za su riƙa kare batutuwan da suka fi muhimmanci a gare su.
Policy priorities and issues.
Daga 'yan takara mata 277 da suka shiga neman mukamai daban-daban a wannan zaɓe na rabin wa'adi da aka yi, zuwa lokacin haɗa wannan rahoto 117 sun lashe zaɓensu. Wasu masu lura da al'amuran siyasa Amurka sun ce duk da wannan hoɓɓasan da matan suka nuna, har yanzu ba su samu ainihin kashin da zai daidai da wakilcin da mata ke bukata a Amurka ba. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da Zara'u Fage da Julie Latham Christian da ta haɗa shirin baki ɗansa, ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sabon mu na farko a yau ya fito ne daga Ahmadu Abacha Yobe, inda yake cewa salam VOA Hausa. Ba shakka matakin da Jamhuriyar Najeriya suka dauka na soke izinin gine-gine a tsakiyar itatuwa a wasu unguwannin birnin Yamai yayi daidai kuma ya dace, saboda waɗannan gine-gine da ake yi su ne suke janyo matsalolin ambaliyar ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Muhsinu Sani inda yake cewa Salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da Yarima Charles ya kammala a wannan makon a Nigeria ta zama alheri da daukacin talakawan kasar mu Nigeria baki daya. Tare da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu kai har ma da na man shafawa. Shi kuma Yarima Charles da uwar gidansa Allah ya maida su gida Ingila lafiya. Nagode VOA Hausa. Sai kuma sako daga Yusra Bashir kansala mai Real Madrid dirin daji. Hakika muna goyen baya 100% akan matakin da ƴan majalisar dattawan Najeriya ke shirin dauka na dakatar da shirin Empower. Idan har suka gudanar da bincike game da zargin cewa ƴan siyasa suna amfani da shirin Empower na tallafawa al'umma da kuɗaɗe domin cimma burinsu a lokacin zaben 2019 mai zuwa, tabbas mun goyi bayan a dakatar da shirin Empower muddin aka tabbatar da wannan zargin gaskiya ne. Sako na gaba ya fito ne daga Sufyanu Gumel inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Nasarar da dakarun sojan Najeriya suka samu akan ƴan Boko Haram a jihar Yobe abin a yaba musu ne da jinjina. Allah ya taimake dakarun sojan Najeriya. Sai kuma sako daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi inda yake cewa dan Allah ku bani dama in yi tsokaci kan yawan haraharan bindigar da ake yawan kaiwa a cikin kasar Amurka, inda ko a ranar Alhamis hakan ya faru, inda wani dan bindiga yayi sanadiyar kashe mutum 13. Da wannan nake kira ga shugaba Trump da yayi kokarin magance wannan matsala tun wankin hula bai kai shi dare ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga matar Rilwani Sa'idu Gayyari inda take cewa hakika mun yi na'am da bayanin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kan batun kudaden da take kashewa wajen ciyar da jagoran ƴan Shi'a da take tsare da shi, wato Sheikh Ibrahim Zakzaki, domin idan har hakan zai sa a samu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya to ba laifi bane a kashe wannan kudin.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Ibrahim ga labaran a taƙaice. A yau ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa, inda zai haɗe da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama da za su halarci hidimomin da za a gudanar a kan ranar tuna muhimmiyar ranar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi na kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko. Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Wasu masu nazari a kan harkokin siyasa Amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na ƙasar a sanadin bambance-bambancen aƙidojin siyasa da ke tsakaninsu, har ila yau ba za a rasa wasu ɓangarori da za su iya aminta da juna ba a tsakaninsu da shugaba Donald Trump, inda sun kama aiki a farkon watan Janairu na shekarar 2019. Rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnatin a siyasar Amurka ba wani sabon abu ba ne, amma fi samun ɓaraka ɗin fiye da haɗin kai a tsakaninsu, a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa John Portia da ke cibiyar nazarin harkokin jami'in siyasa Amurka da ke nan. Ya ce hakan kuwa na faruwa ne a sanadin bambancin manufofin shugaban ƙasa da kuma manufofin su 'yan majalisun na tarayya. Sau da yawa akan sami abubuwa da za a iya yi, amma kuma waɗanda dole ne sai an sami haɗin kan 'yan majalisun Democrat da na Republican, wanda yana da wahala sosai, amma kuma za a iya samuwa.
To jama'a, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lesas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Skips. Ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai can da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Sai da daren.